lamarin rikici kan sarautar gargajiyar da ya faru ne tsakanin kabilu guda biyu mazauna yankin Karim Lamido a jihar Taraban, kabilun Karinjo da kuma kabilun Wurkun wanda suke zaune a wannan yankin. Bayan rasuwar sarkin Karim Lamido ɗaya daga bisani, gwamnatin jihar ta ba ma dan sarkin Karim Lamido sarautar, inda gwamnatin jihar ta bashi sanda mai daraja ta biyu a jihar Taraban, lamarin da ya sanya ɗaya bangaren Karimawa dake Karim Lamido suka ce ba za ta sabobin diga a ruwa. Alhaji Tanko Bombo Andami, wanda ke zama ɗaya daga cikin yankin Wurkunawa da aka bawa sarautar Karim Lamido a jihar Taraban, wanda ne masa tambaya ko wani hali yankin Karim Lamido ke ciki a daidai wannan lokaci.
Karim Lamido dai ba zaman lafiya, mutane sai fita ana gudun hijira, gidan sarki ya cika makil da maza da mata da yara.
Waɗanda suka hana sarkin ya shiga, sai wanda suke son sarkin ya shiga.
A'a, waɗanda suke son sarkin ya shiga ba dalili, Karinjo sun bi sun kokkone gidajen Wurkunawa. Wallahi ko na muka yi muka hana mutane mu, muka ce kar su yi, domin shi masarautar ai namu ne, sarkin ai namu ne, in mun kone garin to wa zai yi mulka.
To su ma nasu bangaren Karimawa a yankin Karim Lamido a jihar Taraban. Na tattauna da Markus Kantan da ke zama sarkin garin Monde a yankin Karim Lamido da ke jihar Taraban, wanda ya ce
mu sarakuna Karinjo muna tare, dukkan muka yi ta abin tarayya tare, har muka kawo shi har cikin fada. To muna cikin fada, in da shi banga sun zo kawai suka fara zaki, shin sai ya rikishi ya shiga tsakanin shi da yaran mu, shi ne sai suka harbi don su yaran mu an yi kisa.
Yanzu to a bangaren yaran kamar mutane nawa kake gani aka kashe misali?
Yaran guda uku.
Su ma dai rundunar yan sandan jihar Taraban sun tabbatar da akwai wannan al'amari, lamarin da ya janyo rasa rai sama da hudu da kuma kona dukiyoyi haɗe ma da gidaje fiye da 60, waɗanda a rikicin ya yi sanadiyar lalacewarsu. Kamar dai yadda kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi ya shaida mun cewar
lalle an samu rikici tsakanin al'ummomin Wurkunawa da kuma Karinjawa da ke karamar hukumar Karim Lamido nan jihar Taraba. Zuwa yanzu dai muna labarin gidaje dama an kokona su, kuma akwai matasa guda biyu da nake da tabbacin labarin su ma an kashe su ta wannan rigingimun sarautar. To dai zuwa safiyar nan rundunar yan sanda jihar Taraba ta dauki matakin mai tsanani, karin yawan dakarun yan sanda da kuma yiwuwan haɗin gwiwan sojoji a wannan yankin domin a kwantar da tarzoma, a hana yaɗuwan wannan abu zuwa wasu sassa na wannan karamar hukuma.
To ko mutane nawa ne suka rasa rayukansu sakamakon akwai wannan rikicin? Tambayar kenan da na yi wa shugaban riko na karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, Honorable Barista Shehu Bibos, wanda ya ce
mutane dai yanzu kan dai mutane hudu, mutane guda hudu, Karinjo uku, Wurkun daya. Akwai waɗanda kuma sun jikata suna asibiti kuma suna karɓi jinya. Babban damuwan shine mutane da yawa sun bar gidajensu, sun sauka inda ba gidansu ba, kuma gashi damina ya zo, sai zama da wahala su samu rayuwa kamar yadda sun saba.
Wannan rikicin dai ya biyo bayan rasuwar da sarkin Karim Lamido ya yi, daga bisani kuwa gwamnatin jihar Taraban ta baiwa ɗansa a matsayin gadon gidan, wanda kuwa a bangaren kabilar Wurkunawa suka fito. Su kuwa Karimawa na yankin Karim Lamido suka ce ba za ta sabu abin diga a ruwa, lamarin da ya haifar da wannan turmutsin, har kuwa aka yi asarar rayuka hudu haɗe ma da dukiyoyi da kuma kona gidaje sama da 60. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.